Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 2 na safiyar Litinin lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo cikin mota da babura suka buɗe wuta akan jami'an tsaron da ke tashar binciken ƴan sanda a mashigar garin Sai jihar Tilaberi. Wani mazaunin garin jami'in fafutuka Sidik Bubakar Bello ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon.
Effectivement, le poste de police de Sai a fait l'objet d'une attaque terroriste.
Ya ce haka dai wajen karfe 2 da ƴan mintoci ƴan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaro, inda aka yi musanyar wuta sosai. Kuma abin al'ajabi, maharan sun halaka jami'in gardin daji guda, sannan ba a san inda ɗan sanda guda ya shiga ba, yayin da su ma dakarun tsaro suka yi nasarar kashe ɗan ta'adda guda. Wannan al'amari ya jefa jama'a cikin halin zulumi, ganin cewa a bara ma an fuskanci irin wannan hari a tashar bincike ta mashigar Sai, abinda ke kara tabbatar da cewa sha'anin tsaro a gundumar ta Sai na da rauni sosai.
Comme vous le savez, la situation sécuritaire du département de Sai est fragile.
A sanarwar da ta bayar a cikin daren jiya, ma'aikatar ministan cikin gidan Nijar ta tabbatar da faruwar wannan al'amari. Ta kuma kara da cewa wani hafsan tsaron gandun dashi ya rasu, dan ta'adda guda ya mutu sakamakon wannan hari. Sannan abin ya rutsa da wasu fararen hula biyu lokacin da jami'an tsaro suka bi sawun mutanen da suka yi wannan aika-aika a cewar hukumomi. Kodayake akwai alamar samun nasarori a 'yan watannin nan a kokarin murkushe aika-aikar 'yan bindigar da suka addabi jama'a a yankin Tilaberi, masu bin diddigin al'amura na kwatanta farmakin na jiya Litinin a matsayin wata alamar kafar da 'yan ta'addan Burkina Faso ke amfani da ita don tsallakowa Nijar. Abba dan Ilela na da irin wannan ra'ayi.
A kulliyomin nan Nijar muna da wannan matsalai, da an ga an dan fara cin nasara sai kaga an yadda abin, sai abin an zo an yi babban banna lokacin nan za a ce a ɗauki mataki. Tun ana ka hari wajen kilo 100 da wani abu, yanzu ya komo inda yake kilo 55 da babban birnin Yamai.
A ranar 24 ga watan Oktoban da ya gabata, wani harin da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Tamu na gundumar Sai ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu, sannan suka kwashi makamai. Sai dai ɗaukin jiragen saman da hukumomi suka tura ya ba da damar fatattakar maharan a daidai lokacin da suke neman mafaka a wata mahakar Zinare. Lamarin da ya haifar da zazzafar mahawara, inda wasu ke cewa an halaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, zargin da hukumomin tsaro ke cewa ba shi da tushe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.